les forces armées nigériennes FAN et la force Barkhane avec le soutien des partenaires américains.
Sanarwar wace ministan tsaron kasar Niger kalla mutari ya saka wa hannun nuna cewa wata rawar daji ta hadin gwiwar sojojin Niger da takwarorin su na Barkhane da gudunmuwar askarawan Amurka ta bada damar kakkabe yan ta'adda a tsawon kwanaki 10 cikin wato daga ranar 8 zuwa 18 ga watan Yuni a arewacin Tango Tango iyakar Niger da Mali. Rawar dajin wace aka yi wa lakabi da Akonit ta bada damar samun nasarori, in ji wannan sanarwa.
18 terroristes neutralisés, 5 terroristes dont 3 nigériens faits prisonniers.
Ta ce dakarun Niger da abokan hulɗa sun rataka gaggagen yan ta'adda kimanin 18 waɗanda ke da'awa wa ƙungiyar ISIL ta Sahara, yayin da aka kama fursunonin yaƙi 5 cikin su har da yan Niger 3. Sannan sojojin haɗin gwiwar sun cafke makaman yaƙi da dama, ciki har da waɗanda yan ta'adda suka arce da su a yayin kwanton ƙonar da ya haddasa asarar rayukan dakarun Niger a ranar 14 ga watan Mayun da ya gabata a ƙauyen Balleberi da ke kusa da Tongo Tongo.
Côté ami, aucune perte humaine ou matérielle n'est à déplorer.
A cewar wannan sanarwa ba a samu asarar rai ko ɗaya ba a bangaren sojojin gwamnati, balantana asarar kayan aiki, abinda ya sa ministan tsaro a madadin gwamnatin Niger jinjinawa dakarun tsaro saboda wannan galaba da suka samu. A yanzu haka ministan tsaron kasar Niger ya kaddamar da zagaye a sassan yankin Tilaberi domin karawa jami'an tsaro kwarin gwiwa a yakin da suke kafsawa da yan ta'addan da ke ketarwa daga arewacin Mali. Wani abin da ke ci gaba da jefa ayar tambaya a zuciyoyin jama'a shine a cikin daren Talatar da ta gabata wayewar Laraba, wasu yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun hallaka yan sanda biyu yayin da suka ji wa biyu munanan rauni a wata tashar binciken ababen hawa da ke mashigar birnin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.